في الإهوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سنبنت الحنو أشيزاء سنبنتي حنو تسيني إنكار أبند أكاكيا أكا روايتو دنغني واتو وأما تقبيل اليدي أما سنبنت الحنو فأنكار فأنكار باو بني فأنكار ما روي فيه an ya yi musu abin da aka ruwaito a ciki lakin lam yakrahu kasirun min al-a'imma sai dai da yawa daga shahabbani ba su ce karahiya bane. Ibn Battali ɗaya daga cikin gaggan malikawa ya ce ta kabilu yadda zalama ai abin da ba a so shi ne a ringa sumbantar hannun azzalimai wanda suke azzalimai a ringa girmama su da sumbantar hannunsu shi ne ba daidai ba. Da azzalimai masu mulkin isa amma musallan mutum ya sumbanci hannun mahaifinsa ko mutumin da yake managarci to wannan ya halatta. Abul Hasani wato Shazali ya ruwai ya ciro wannan magana ta Ibn Battal ya ciro shi a sharhin da yawa risala waradat fi taqabilil yadi ahadisu sihahun haqiqa hadisai ingatattu tazo a game da sumbantar hannu. Ina daga reta hadisu rawahu Tirmizi hadisin da Tirmizi ya ruwaito a cikin tambayar Yahudawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama daga ayoyi tara da ya fara musu ayoyin nan guda tara Yahudawan nan suka sumbanci hannun manzo da kafarsa. Yana daga hadisan da suka zo a game da sumbantar hannu hadisin da wato Balarabe ya ruwaito shi wato wanda ya tambayi manzon Allah aya shajarata ya kira bishiya manzo Allah ya kira bishiya sai ga bishiyar tazo sai Balaraban nan ya ce izalli kai min izini uqabbil ra'saka in sumbanci kanka warijlaka da kafarka wayadaka da hannunka dan zalla ya masa izini. Wannan kissa mashhuriya ce wafi da Qaisim yana daga hadisan da suke nuna sumbantar hannu hadisin bakin Qaisu banu Qaisim yayin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai a cikin su wanda yake tafiya a sannu-sannu wanda akwai a cikin su wanda yake tafiya da sauri-sauri manhar wala akwai a cikin su wanda yake tafiya da tsananin sauri ya dai suka gaggauci sumbantar hannayensa da kafafunsa yuqabbiluna suna sumbanta amma miƙewa don zuwan wani. Hakika Karrafi ya faɗa a cikin rabe-raben miƙewar ya ce Hamsa akwai guda biyar miƙewa don wani hukunce-hukunce biyar na zazzake masa yana haramta wato idan ya aikata shi girmamawa ga wanda yake so wato don ya girmama shi ba don wani abu ba. Yana wajaba idan ya zama yana jin tsoron yi masa sharri in ya ƙi miƙewar in fu'ila wato a karahiya ne idan aka aikata al'adati dan al'ada kawai cewa al'ada ce ta gudana ana yin haka to aikata abu wannan lamirin tudun ba lalita azimi ba dan girmamawa ba kuma ana halattawa idan aka aikata shi don girmamawa ga wanda ba nufinsa a miƙe ɗin ba to sannan miƙewa gare shi a ba halatawa ce an so miƙewa gan wanda ya zo daga tafiya don ya gaishe shi ko wanda yake ai haka dan kyau godiya ga kyautatawar da aka yi, ko ko da ya miƙe dan tarar wani wanda yake cikin wani hali musiba liyu azziyahu dan ya haƙurƙurtar da shi. Da wannan rarrabawan ne za a iya haɗawa tsakanin hadisan da ake ganin kamar akwai tanaƙuri tsakaninsu, kamar hadisin da yake cewa wanda yake son mutane su dinga bayyana a tsaye gare shi falata babuwa a maƙadahu minan na to ya tanadin mazauni a wuta. Da kuma gashi ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ga Ikrimah ibn Abi Jahl yayin da ya zo daga Yaman, yana mai farin ciki, manzo Allah yana farin ciki da zuwan Ikrimah, da kuma miƙewar da lato ga Ka'ab ibn Malik liyuhanni'ahu dan ya basa minna da cewa Allah ya karɓi tubansa. Alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba. Ka'ab ibn Malik ya kasance ya ƙulu yana cewa ana la ansali dalhata, wallahi ba zan taɓa bancewa da wannan ba ga dalhatu, duk muhajirai ba wanda ya tashi dan ta min minna in ba shi ba. Haƙiƙa hadisai fi hawu ingatattu sun zo a game da miƙewa, a miƙe don zuwan wani, yana daga gareta hadisin Tirmidhi da ka karɓo daga Aisha, Allah ƙara yarda gareta, cewa Zaid ibn Harithata ya zo Madina, alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakina, sai shi Zaidu ya zo wajen manzon Allah ya ƙwanƙwasa ƙofa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi gare shi da gaggawa yana jan tufafi. Karanta hadisin haka nan kuma Tirmidhi ya fitar da hadisi a Fara'il Fadima fifice-fifice Sayyida Fadima daga Aisha, Allah ya ƙara yarda a gare ta, sai ce Fadima ta kasance duk sanda ta shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tashi yake tare ta ya sumbance ta wa jalasa fi majlisi, ya zaunar da ita akan shimfidarsa. Alhamdulillah, sai mu tashi albabu sami. To akwai tambayoyi? Wato wanda yake tambaya akan inda Annabi Ibrahim yake cewa fa min tabi'ani fa inna minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, wato akwai ka ba tsakanin wannan ware shi, wato Annabi Ibrahim irin kunyar da Annabi Isa yake ji a wajen Allah shi bai zo da ita ba, saboda shi wanda ya bauta din ba shi ya bautawa ba, Annabi Ibrahim aka bautawa ba, amma shi Annabi Isa shi aka bautawa, shi yasa yana wato kunya, shi yasa shi sai yace wa kunta bafal ma tawfaita ni kunta anta raqiba alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid anta azifu fa inna mubaruk anta ghafur lahu fa innaka antal azizul hakim, bai cika daga furur rahim ba. To sai wannan mutum ne mutu ya bar mahaifiya, ya bar yar uwa shaqiqiya, ya bar yan uwa lu'ummai maza da mata, ya bar ƴan uwa mahaifi da kuma ƴan uwan mahaifiya maza da mata. Ai abin da yake akwai a nan, ƴan uwar mahaifi mata ba sa gado ma, kuma a nan su kansu mazan an kore su daga gado, tunda yake wato ya bar mahaifiya, ya bar ƴar uwa to shaqiqiya akwai yiwuwar gado, amma sai an duba an gani. Yanzu ita uwa za a ce tana neman sudusi, tunda ƴan uwa dai sun kai biyu ko sun haura ma, tunda ga ƴar uwa shaqiqiya ya bar ƴan uwa lu'ummai maza da mata, shi yasa za a ce za a ba ita shaqiqiya nisfi, tunda ba wanda zai hana ta cin nisfi. Ita ƴar uwa shaqiqiya an faɗa mutum takwas ne suke hana ta cin nisfi, ɗa, ɗan ɗa, uba sun kore ta gaba ɗaya daga gado, za ta ci mabuƙi da ƴa ko ƴar ɗa, za ta yi buƙasa da ɗan uwanta ƴar uwarta kaka, to ba ɗaya daga cikin takwas ashe za ta ci nisfi ana. Sannan kuma ita uwa sudusi, sai kuma ƴan uwa lu'ummai maza da mata, wanda su kuma sudusi za a raba musu, shi yasa a nan su kansu ammomi ƴan uwan uba maza ba su da gado, saboda me? Saboda masu gado da farilla sun cinye dukiya. Shi in an raba shida, ita shaqiqiya da uku ita uwa da daya lu'ummai kuma a ba su kaso biyu wanda za a raba musu daidai wa daida ma'ana yanda aka ba mace haka za a ba namiji ba magana lizzakari mislu hazlan sai ne a gadan yan uwa lu'ummai amma yanzu anan da a ce masalan lu'ummi daya ne ko lu'ummiya daya za a ce zai gaji sudusi ita dai uwa ta daga shakikin nan ga lu'ummin nan dole ta koma gadan sudusi to yanzu ragowa daya sai yan uwan ubansa maza su dauka su raba yan uwan uban fa wanda suke ko dai uwa daya uba daya da uban koko uba daya ba yan uwa da suka hada uwa da ubansa ba ammi lu'ummi baya gado ba cikin magada 25 da ake fada amma ammi shaqiqi ko ammi li'abi yana da gado to wannan a takaice kenan alhamdulillah.